Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Allah da grace abdi ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba ƴan uwa maza da mata da ke zaune a ƙasashen waje damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa sai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas, Christmas everywhere.
The Sudana Jocelyn Lave Mambe. Ina gaida iyali na Jeremiah Useni. Ina gaida iyali na Philip Temlon. Ina gaida iyali na Ayuba Bigun. Ina gaida iyali na John Temlon. Ina gaida iyali na Nanjo Temlon. Ina gaida iyali na Niger Temlon. Ina gaida iyali na Wanfa Temlon. Ina gaida iyalai na family Temlon. Ina gaida ayyana family na Fali Mambe duka. Ina gaida pastocinmu wadanda suke aikin Ubangiji. Ina gaida malamai na makaranta na Salaba Private School, and yara na wadanda suke student dawa. Ina gaishe su. Ina gaida iyali na Banfa Yarnap. Ina gaida iyali na VG Sander. Ina gaida iyali na Gaboyirime. Ina gaida iyali na Dada. Ina fata Ubangiji Allah zai sa za mu gama Christmas na lafiya a cikin sunan Yesu.
Ni Caroline Lambda, ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Freddy Lambda, ina gaida Jesse Lambda, ina gaida Nehemia Barnard daga Limon, ina gaida Jonah Nanbu daga Turaki, ina gaida mutanen Mundum duka, ina gaisuwa babanmu daga Mundum Faso, ina gaida uwar zumuntanmu. Ina gaida duka yara na Otana Nancy, ina gaishe ta. Ina gaida Sarah Lambda. Ina fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Dr. Patrick Dakum, kuma ina zama ne a Laurel. Laurel kuma tana jihar Maryland a United States a America. A lokacin Christmas kamar haka ga gaisuwa na ga jama'a, musamman dai iyalin da suke iyalin Dakum. Akwai kanina John Dakum da Lois da matarsa, ga kuma Nuhu Dakum da matarsa Grace, ga kuma Ima Dakum da matarsa Nandi. Ina gaida kuma Samuel Dakum, Samu Dakum da matarsa Twin R. Ina son gaida Victor Dakum da matarsa Bumi, da kuma sauran iyalin Dakum gaba ɗaya. Ina kai muku gaisuwan Christmas. Haka nan kuma ina so in kai da gaisuwana, kai gaisuwana zuwa ga surukaina, wato family na Loda Nyam Gang, Bulus Gang, Timothy Gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family. Ina kuma kawo gaisuwana Christmas ga ƙungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya, wato Christian Couples Fellowship, Board of Trustees din ta, kuma shi Reverend Dr. David Posey da matarsa Gerta da kuma sauran wa'anda suke escort da trustees na Christian Couples Fellowship. hakanan kuma ina kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na wato Institute of Human Virology Nigeria. Zan kira suna guda kawai, wato shi Chief Operating Officer namu da Managing Director, wato shi Dr. Charles Olalekan Mensa, na son kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa. Hakanan kuma group nawa wato da muke tafiyan siyasa tare, wato Consolidation Movement, ina son kai musu gaisuwa. Ga kuma abokaina suna nan da yawa, su Aminu Zan, su Ayuba, su Lomu Tom, Chimai Musa, su Taple, su Alhaji Ayakam, suna Ahmed, su Grace Abdu, yaran su Bilkisu Labaran da ƴaƴansu da su Gukut family da sauransu dai duka, na kawo muku gaisuwan Kirsimeti. Barkanmu da Kirsimeti.
Gaisuwan Kirsimeti daga Briska Das zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu, jikokinmu da tattaɓa kunne duka. Gaisuwa kuma zuwa ga dukkan iyalin Idrisu Galadima a duk inda muke, ina mana gaisuwan Kirsimeti da mu da iyalanmu duka. Ina gaishe da Amelia David, ina gaishe da Mama Sarah Mavira, ina gaishe kawo gaisuwan Kirsimeti ga Daddy and Mommy Ibrahim Bakari, ina gaishe da Dr. Kefas Leka da iyalan shi, ina gaishe da Habiba Usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki. Ina kawo gaisuwan Kirsimeti ga dan uwa Joel J. Magani da Edna Musa, Lawa J. Chris, Jerry FM da Raps, Siya J. Magani. Ina kawo gaisuwa ma Masumi J. Magani, Rinjaya J. Magani. Ina gaishe da Apichik Tsafta da iyayenta da ƴan uwanta duka. Ina gaishe da yaro na Jermaya Bakin Magani wanda aka fi sani da JD. Ina kawo gaisuwar Kirsimeti, fata dukan ku kun yi Kirsimeti lafiya da iyalanku. Ina kuma gaishe da ƴan biyu yaro na JD, wato Pastor Daniel Matthias Falong, matashi da yaron su da dangin su duka. Ina kawo muku gaisuwan Kirsimeti, gaisuwa daga bakin Briska Das.
Suna na Jimila Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti ga mama na Rebecca, ƴan uwana Grace, Billy, Gladys, Darius, Godia. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Sogoyamba, Redeyamba, duk kuma native ina da native ina duka. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti, Ubangiji ya kai mu Kirsimeti lafiya, ya ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amin. Cikin sunan Yesu, barka da Kirsimeti.
Sunana Kefas Lamak, daga City ta Iowa, Iowa State, a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest, kusa da Chicago. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan saƙon gaisuwa ta Kirsimeti, muna ƙara gode wa Ubangiji Allah da wata shekara da muka gani ta Kirsimeti. Ina miƙa gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da ƴan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin Najeriya ta Arewa, da fatan za mu yi Kirsimeti a cikin masu rai da lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga ita mahaifiyata Mrs. Larva Lamarck da dukkan ƴan uwa nake da su a Najeriya tare da ikkristiyoyi namu na Najeriya a musamman Ekwa Goodness Mr. Ali Ekwa Church Kadawa Kano da kuma Ekwa Church Sabon Layi a Sallantan da fatan dukkan ku za ku yi Christmas lafiya da dukkan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a irin da gaisuwa ga dukkan ikkristiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan sako na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na Najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodan Najeriya a ci gaba ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu Almasihu a dogara da shi kamar yadda muka saba yi ayi Christmas lafiya Allah nuna mana wata sabon shekara kuma na gode
kai ne ka dini ni ma ta su jada kai ne ka dini ba ku ku mai da kanki kai ne ka dini yau ba ma da wani to da mu shi da dai to na da ne ha ba da kai ka mu ya da ta da da yau ma na ba da dai ki ma
sunana Reverend Akila Adamu muna jihar Ohio a ƙasar Amerika a madadin iyali na ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina Jerry Adamu ina kuma gaida ƴan uwana waɗanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawunena kamar shi Dauda Gaya Yakubu Nama Luka Kato da Flegos da Mark ina kuma gaida surukaina kamar su Reverend Likita Musa Hananiya Musa da sauransu ina kuma gaida abokanaina da muka a girma tare kamar su Timothy Sherman Levi Tanko Friday Ali Solomon Duniya Filimon Luka Ubanduma Helen Saidu da saura da iyalansu duka ina kuma gaida makwabtanmu a kunye kace Jos a fata da tudun wada dukkan inda muka zauna a ƙasar Jos muna kuma gaida pastoci kamar su Reverend Inua Sajin Goma Chris Daria Samson Muria Ibrahim Carson Jonathan Obi Caesar Bulus da sauransu ina kuma gaida dukkan inda na yi aiki kamar Equa Headquarters Jos Discipleship Unit ko kuma Sashen Almajiruci da kuma Seminary na Kaguru da Jos inda na dinga na yi koyarwa ina gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancinsu suna aikin ko malanta ko fastoci a wurare daban-daban Ubangiji ya ba ku nasara cikin wannan aikin da kuke yi da kuma yi bikin Kirismeti. Ina kuma gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a Primary School Anguwar Rimi Kaduna da kuma Rimi College Vocational Training School makarfi musamman shi Dr. Dahiru Jikanshi, Garba Jikanshi. Wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi ina kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kagoro Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku Allah ya barkace ku. Ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph Njaraba, Reverend Dr. Inana Tanimu, Professor Quinshio, Reverend Farento, Reverend Eleazar Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend and Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Kira Abidan, na kuma gaida su director da nayi aiki da su kamar su Reverend Zakaria Salihu, Reverend Chong, da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Christmas lafiya ya kuma sa mu gan Christmas na gaba masu zuwa.
Welcome, sunana Joseph Sigmund daga Washington DC. Na son iso daga son Christmas ga mama na Esther da tana zama rantiya Jos ga tsuyan wanina Polycarp Sigmund da ke Abuja ya wata tunan da take Jos Solomon da su ke fansu da David da Pandit da Planan da Nayon dukansu ke zama a nan Jos. Na muku gaisuwan Christmas, haka nan na mika gaisuwan Christmas na zuwa ga Sarkin Chief Long Mishit da shi mai girma Charles Sarkin Gindiri da Senator Joshua Dare da abokin na Professor Zaka Ayuban da ke zuwa University na Jos, haka nan da Architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong, haka na isar da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako da Margaret Gobin da Teresa Fanto da mama Shemi. Haka nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a Pavan Nasaran da ke a Kwanga a Nasarawa, jihar Nasarawa, da duka jama'a da ke cikin jihar Plateau da kasar Nigeria gaba daya. Allah dai ya sa a gama lafiya a Christmas da murna da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwa shekara na 2025. Allah ya albarkace dukanmu.
Sunana Samuel Sarkiya, gaisuwa ta zo daga Canada. Ina mika gaisuwa ga iyalina a Nigeria, Malam Danyaro, Malam Gayus, Malam Stephen, Malama Nanlop, Malama Margaret, Malama Esther. A yi bikin Christmas lafiya.
Sunana Emmanuel Sule, ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend da Mrs. Victor Musa, Joshua Sule, Manasse Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah da Ralph Menegbe. Ayi Christmas lafiya.
Merry Christmas! Ga sakon gaisuwar Christmas daga Dr. Salihu da Elizabeth Garba, Maryland, USA. Muna meka sakon gaisuwar Christmas zuwa ga mahaifina shi Jeremiah Likita Igisi, da kuma kawuna Mr. Samuel Igisi, na kuma gaida su kane na Igisi da Ozzy Igisi, ana da Haruna Atunkura, Jethro da Mary Igisi, Honorable Simon da Christy Igisi, Andrew da Mary Igisi, Teresa da John Manasse. Muna kuma gai shi kawunmu shi Uncle Vincent Osawe da iyalansa, Mr. Solomon Awasak da iyalansa, Mr. Fesley da Kanan Daze, Reverend Dr. Zachary da Ruth Ibrahim, Mr. Ibrahim da Elizabeth Baku, da shi kuma Reverend Rabobarde. Sauran abokanemu kuma Dr. and Dr. Mrs. Steven Daniel, Mr. and Mrs. Donald Weze, da Luka da Dr. Hamatu Wazo, da Ben da Asa Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Victoria Zagi, Professor Sam de Christinuhu, Evangelist Ishaku Gupwada, Mr. Aliu da Pastor Toi Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Pocock Gupwada, Reverend James Ibu, Yalensa, na kuma Erwa Mosista Grace Oguntolu, na duka sauran abokanin arziki a yi Christmas lafiya. Na ku Salihu da Elizabeth Garba.
Lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen, sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku je mu da kashi na 2 kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin ni sallama, bari in mika gaisuwar fata alheri ga dukkan masu sauraron mu. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwana Nehemia da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garba da iyalansa, Malam Sila Auta da iyalansa, Lef Barka Hassan da iyalansa, Bashi da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, iya da iyalanta duka a Jimeta Yola. Husaina Akila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos, da zuriyar gata baki ɗaya a malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tomdet, Victoria Magid, Gladys Jaya, Ilya Mamman Professor Grace Esrom, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwar yaya a gidan ɗan birnin malumfashi, Miljab Abraham, Bazata International Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Kristi Shede a dangin su duka, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Faramalum, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunhiop da iyalan su duka, Professor Mrs. Kristi Best da iyalanta, Sibi Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malama Fiona da ta daidai ta zaute shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Allah ba mu lafiya ƙasashen mu, ya rufa mana asiri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya.
Let there be love and laughter the year, and let it be Christmas, Christmas every day.